wani lokacin farin ciki wani lokacin bakin ciki al'ada ta so a haka take ni mana shiga yanne soyayya
soyayya
soyayya soyayya soyayya soyayya soyayya
soyayya soyayya
soyayya
soyayya
daga ambato sankiya adabu zuciyata daga ambato sankiya adabu zuciyata
daga ambato sankiya adabu zuciyata daga ambato sankiya adabu zuciyata ah daga ambato
masha Allah gashi yau na sama bin da nayi nema alhamdulillah daraja ta yanzu ku ta da girma wata kyauta rabbi ne mun mai alfarma nagode eh nadi muce komai na gani ya zama kaman ninki koda sama inna kalli wata sai ba ni hotanki cikin dare kunnuwa na jin sautin tafiyarki lallai wanda ya kamu da so majaluni ne ba zai gane ba oh 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 soyayya
shukran
shukran dace na yi wa su gani nake ba tumkar ni a duniya
shukran shukran
bata sani ku ka tafi so ta gani ina dariya
shukran shukran
lalle sa min kina dace ke ce masoyiya ta cikin idona
sanda na leka idanunka a cikina ga kaina
hotanki na zuciyata shine ya fito idona
masoyin na rayuwata dukkan ni na baka
kuma masoyiya kike ka zamto sinadari na rayuwata
Musicofhousesongs.com